wanda ya daidai da 18 18 ga watan hudu hijira ta 2021 miladiya a cikin darasinmu na littafin riyadus salihin da muke yi muke gabatarwa a wannan wata mai alfarma a daidai wannan lokaci a wannan masallaci namu na Ibrahim Kunya. Yau za mu tashi darasi na 6, za mu tashi sabon babi. Malam ya kulla babi ya ce babu istihbabul azalata inda fasadin nas, ya ce babi da yake nuna soyuwar kadaitaka inda fasadin nas yayin barna ko lalacewar mutane was zaman da kuma zamani awul khauf min fitnatin fi din ko kuma jin tsoro a cikin fitina irin ta addini ko fi haramin wa shubahat wa nahwaha da kuma jin tsoron afkawa a cikin haram da shubaha da kuma makamancinta. Malam ya kulla wannan babi ya ambaci waɗannan abubuwa a cikinsa. Na farko ya ce soyuwa ga wato ainihin kadaitaka, wato gujewa mutane, mutum ya kadaitaka daga mu'amala, daga cikin zamantakewa a cikin mutane. Amma a yaushe, ya ce lokacin da mutanen suka ɓaci ko suka gurɓata ko kuma suke neman wato su fitince shi a cikin sha'aninsa na addininsa ko imaninsa ko kuma lokacin lalacewar zamani, cewar zamani ya zo da wani abu ko wasu abubuwa waɗanda wato za su iya bayuwa zuwa ga cewar za a fitince shi a cikin addininsa, to an sami an soyar da shi ya killace kansa ko ya gudu daga cikin mutane. Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, ya ce ku ruga zuwa ga Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, ya ce domin cewa ni ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni mai gargaɗi ne a gare ku. Fafirru ma'ana ku ruga, wato ku gudu zuwa ga Allah, ai ma'ana ku gudu daga sabansa zuwa ga da'arsa. Ibn Abbas Allah ya dade su ya fassara wannan aya hawa. Fassara ta farko ya ce ku gudu zuwa ga Allah daga wato da yin tuba daga zunubanku. Fassara ta biyu ya ce ku gudu zuwa gare shi, daga gare shi zuwa gare shi da aikin da'a a gare shi, shi ne cewar mutum ya kauce duk wani abu da ya san cewa saban Allah ne, sannan kuma ya rungumi sauran ayyuka waɗanda suke su ne abin da Allah ya masa umarni su ya aikata, domin yin hakan zai ba shi lada, barin yin hakan zai sa shi ya samu alhaki ko ya samu zunubi. Sannan ya ce wato Abubakar Al-Warraq shi kuma yake cewa ai firru min da'ati shaitan, wai ma'ana ku gudu daga bin soyayyen shaitan ko daga bin ruɗin shaitan ila da'atir rahman, zuwa ga biyayya ga Ar-Rahman. Duk yana daga cikin fasarar wannan aya. A wata kaulin kuma aka ce ai firru min ma siwa Allah ila Allah, ai ma'ana ku gudu daga wani Allah zuwa ga Allah. Saboda kamar yadda musulunci ya zo, imani ya zo, alkur'ani ya zo, ya zo da shari'a kala-kala, ya shiryar da mutane daga bin bautar, daga bautar Allah zuwa ga bautar Allah, ya shiryar da mutane daga addinai, kuncin waɗansu addinai waɗanda ba musulunci ba zuwa ga hasken musulunci, ya shiryar da mutane daga rudin shedan zuwa ga shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi ne duk wannan ya hadi a cikin ma'anar wannan aya. Dan haka fafirru ila Allah, ku gudu ku ruga zuwa ga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ce inni minhu nadhirun mubin, inni lakum minhu nadhirun mubin, hakika ni a gare ku mai yin gargadi ne. Duk inda aka ce nadhir ana nufin mai gargadi ga halaka. Saboda duk inda nazirin ta zo, ai ma'ana wanda yake jan kunni, yake wonin daga ukubar Allah, shine daga kafirci da kuma sabo. Wanda duk ya tabbata a cikin kafirci da sabon Allah, to zai gamu da ukuba. Shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace musu kai mai gargadi ne, kuma haka ya faɗa. Hadisi na farko, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ya jaddada shi, ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna. Qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi, haqiqa Allah yana son bawa, at-taqi mai taqawa, al-ghani mai wadata, amma wadata zuci ake nufi, ba mai kuɗi ba, al-khafi kuma wato mai boyewa. Anan duk sanda aka yi ambato, aka ambaci so, aka ce san Allah, to yana nufin me yake nufi? Yana nufin abubuwa da dama. Idan aka ce Allah, idan aka ce Allah yana son bawa, to shi soyayyar Allah ga bawa ba ta da iyaka, ba ta da ma'auni, ba ta da wani miƙidari, ba ta da wani abu da ake kwatanta ta da shi. Saboda ita soyayya ta Allah tana ɗaya daga cikin siffofi da Allah ya siffanta kansa da su, waɗanda yake siffanta bayinsa ko waɗanda ya hore wa bayinsa suke yin irinsu. Suna ɗaya daga cikin irin siffofin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa wa bayinsa, shi ma kuma ya siffanta da su. Kuma yadda za a ce Allah yana zance, bayi suna zance. Allah yana ji, bayi suna ji. Allah yana gani, bayi suna gani. To Allah yana kuma soyayya, yana yin so, kamar yadda kuma bayi ma suke yin so. Yanzu idan aka tambayi mutum aka ce ai kana yin so, kana yin soyayya, menene soyayya? Zai wahala mutum ya iya bayyana haka, sai dai ya ci dogon bayani ya ce maka ai ita soyayya shi ne ni naji ina son abu. To ai dama sun aka ce ka bada ma'anarsa, me ma'ana? Za ka ji ya ƙara nanata maka cewa ai ina son abu, ko kuma ina son wayan nan, ko ina son wani saboda yana kyautata ma, ko kuma ina son yara, ko ina son furanni, ko ina son irin wannan kalar ƙasar, ko ina son irin dai abu da haka. Ka ji kana son wannan abu. To ita soyayyar Allah ba irin sani, ba irin soyayya ce ta bayi ba. Kuma idan aka ce Allah yana son bawa, ba a kallon menene son, ne ma'anar son da Allah yake wa bawa. Face ana duba alamomin so, alamomin da suke bayuwa su nuna cewar Allah yana son bawa abubuwa ne guda biyar. Alama ta farko shi ne hubbun nas, shi ne mutane su dinga son mutum. Domin idan Allah ya so bawa, to zai kira Jibrilu ya ce ya kai Jibrilu, ina son wani, wani dan wani. Sai Jibrilu sai ya so shi, kuma sai ya shela a sama ya ce Allah ya ambata cewar yana son wani, don haka waɗanda suke sama za su so shi. To dalilin wannan kuma sai sanya yona so har izuwa ga ƙasa, sai mutane su rinka son mutum. To idan kuka ga mutum, mutane suna son mutum, yana ɗaya daga cikin alamu na san Allah. Dan idan Allah yana son bawa, to zai kimsa bayansa su rinka son sa. Abu na biyu shine hubbu suma'ul qur'ani, san jin alqur'ani. Duk mutumin da ya ga cewa yana son ya dinga yawan sauraron alqur'ani, to Allah yana son sa. Saboda shi ne alqur'ani zancen Allah ne. Ai ina jin ko misali zamu bayar, misali dai wanda yake ba ma wani na azo a gani ba, shine yanzu a ce a misalin wata masoyiyarka da take son ka, ka buga mata waya ko ta bugo maka waya, sai ka ji tana cewa aini kawai ko haka ma na samu waraka, dan ina so in ji muryarka. Ko kuma kai ka buga mata, wallahi aini kin ga bugowa ne dan mu gaisa saboda ina son jin muryarki, har na samu kwanciyar hankali. Wai ka samu wata nutsuwa saboda ka ji muryar abin son ka ko abin ƙaunarka. To son jin alqur'ani yana ɗaya daga cikin alamomin san Allah, saboda alqur'ani zancen Allah ne, kuma shi ne shari'a ta addini, kuma shi ne al'amudi, ginshiki na imanin da kake da shi, shi ne shiryar da kai zuwa ga wannan imanin da kake da shi. Har ka san ka je kai sallah biyar, har ka san ka aikata alkhairi, ka san ka aikata sadaka, ka san ka bada zakka, ka san ka je ka duba mara lafiya, ka san ka je ka yi ka sada zumunci, ka san ka yi alkhairi, ka san ka gujewa sharri, to alqur'ani ne duk shi ya kawo maka, ya shiryo maka waɗannan alkhairan. To san jinsa yana ɗaya daga cikin alamu na san Allah, don haka duk wanda ya ga yana barranta ko yana gudu daga inda ake majalisin karatun alqur'ani, ko kuma wayarsa kullum ya iya kunna ɗan ƙwayro ko waƙoƙin waƙoƙi dai kawai ga sunan barkatai da wasu abubuwa na zantuka na wofi, amma baya ƙayatar da shi a ce ya kunna ƙira'a mai daɗi ta shakwani, shak sudais ko shurain ko jabir ko juhani ko mu'aikili ko huzaifi ko wa, duk ga sunan ƙura'un nan da suke Allah ya hore musu maryoyi masu daɗi, ka kunna kana jin sau'a karatun alqur'ani da sauti mai mafi daɗi, kai wannan abin baya burge ka, to ka binciki imaninka, kuma wannan alamu ne na cewa Allah baya son bawa. Don haka wanda duk yake da yawan son jin alqur'ani, motarsa shi kullum kana shiga cikin motarsa, yana tashi mota, zaka ji sautin karatun alqur'ani ya fara tashi, to alamu ne na san Allah, Allah yana son bawa. Don haka mutum yayi kokari ya zama cikin waɗanda suke son karatun alqur'ani. Jin karatun alqur'ani yana ƙara kuma mutum a wato ainihin samun nutsuwa ta zuciya da ta gaɓoɓi. Sannan wato a son karɓar nasiha daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk sanda bawa ya zamanto cewar idan an yi masa wato zai ji yana son karɓar nasiha, musamman irin ta shari'a daga manzon Allah, daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan alamu ne na cewa Allah yana son sa. Duk sanda za a zo a gaya ma gaskiya a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ku ga mutum ya gyara zama, saboda ya ji zai ji zance wanda yake ba ya shashen zance ba, zance matabbaci, zance na gaskiya, zance na shari'a, zance na tabbas daga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk sanda mutum ya ji wannan, zai ji ya ƙara samun nutsuwa, ya zabura, kuma yana son jin wannan zance, to wannan alamu ne cewa Allah yana son sa. Sannan al-ibtila shine na hudu, shine jarabta. Duk sanda kaga Allah yana yawan jarabtarka, yau wannan masifa, gobe waccan, yau wannan, yau rashin lafiya, gobe haɗari, jibo gobara, gata abin nan an sace ma abu kaza, citta wai karka nika zaton cewar wai kawai kamar an tsani ka ne, karka ta yi ba kula tuni ko ko da yake ne abu da shuru da kalwa da labar. ito amma da yawan wulada ne a gara dai a zama a dan taba shi shi ma to shi ne saboda haka kada mutum ya zama to cewar yana wato yana jin cewar kamar an tsane shi ne ya kasa samun nutsuwa ya kasa samun kwanciyar hankali ya kasa samun jin dadin rayuwa ana ta jarabtarsa kamar yadda ran na bada labarin wanda gashi yana da abin nan yana da rauni a kafafunsa guda ɗaya ce take da cikakken lafiya ɗaya can galata yake kuma yana da ciwon siga mai ƙarfi irin wanda ake cewa chronic sannan ya zo ya yi hatsari kuma da ya yi hatsarin kafar mai lafiyan da yake dogara a kanta ya karere a cikinta har karaya uku kaga yanzu wannan in bai yi da gaskiya yi ƙarfin imani ba sai ya rinka ganin kawai shi kamar kawai shi kamar wani tsananta a kai to ibtila'i daga Allah kuma kana san abu gashi ma muraran kana ganin kamar za ka iya samunsa kamar dabara kayi wayan kayi himmar kayi sammakon kayi addu'a kayi menene duk gashi ba a baka ba duk yana ɗaya daga cikin alamu na san Allah saboda ka wajin cewar kawai kai you are perfect kai komai daidai ne komai kai sai an maka yadda kake so wannan baya nuna cewar san Allah ne komai kai da ka taba komai kawai daidai ne a'a ba wai shine jin cewar Allah yana san ka ba cikakken san Allah shine a rinka jarabtarka lokaci wannan jarabtar tana sawa ana kankare maka zunubai ne wai ai a bakka so ake ka zauna ba ka da zunubi ko ɗaya shi yasa manzo Allah ya ce za a habba Allahu abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi ni ya samu a tadarra'ahu kuma idan ya jarabce shi wai dan ya kaskantar da kansa idan ya kaskantar da kai sai a ƙara daga darajarsa idan ya yi fushi sai a yi fushi da shi in ya yi fushi da wannan jarabtar ta Allah sai a yi fushi da shi to shi ne sai abu na ƙarshe alamun san Allah shi ne husnul khatima shi ne kyakkyawan ƙarshe shi ne mutum ya ga cewar shekarunsa suna tafiya amma yana ƙara raɓar Allah yana ƙara kusantar Allah shekarunsa suna tafiya yana ƙara kusantar Allah shekarunsa suna motsawa yana ƙara kusantar masallaci wani ma kamar yadda muka sha bada bayani sai ka ga kamar lokacin da shekarunsa suke tafiya kamar ma koro shi aiki a ce kai tafi masallaci kai ɗauki alƙur'ani ka yi abin nan zikirai to duk wanda ya ga rayuwarsa ta zama haka to wannan alamu ne na san Allah alamu ne na cewar tafiya ta ɗauko gangara to akwai alamun za a cika da imani don akwai wanda za ka ga lokacin da yake rayuwarsa ta aiki lokacin da yake kan ganiyarsa yake bauta wa ofis za ka samu cewar hatta hamsu salawati salloli wannan da ƙyar ake samun break na yadda za a yi sallah cikakkiya da ƙyar ake ba ta minti biyar na fula kuwa sai weekend ranar ba ofis amma saboda aiki ya yi yawa ga visitors ga aiki ga abin nan oga ya sa wani abu a ofis ya ce lallai yana so a yi maza a kawo masa yanzu la'alla ma shi ogan ba musulmi ba ne shi ba ruwansa saboda ka ba ma ya kallon abin nan cewar kana da lokacin sallah da kuma lokuta irin wannan na ramadan kun san ba bayan Allah ku sani duk wanda kuka ga yana samun isasshen lokaci a ramadan an rage masa lodi na yawan aiki na yawan waɗansu assignment a rayuwa na yawan waɗansu nawaye-nawaye saboda ya samu cikakken dama ya karanta alƙur'ani da yawa ya yi zikiri da yawa ya yi ibada da yawa wallahi alamu ne na alkhairi yanzu jiya muke waya da wani ma'aikacin road safety ne yake cewa muka gaisa nake cewa ya ibada ya ce ga ta na rabi da rabi ya ce yanzu muka da daki muka hada ko la'asar da magariba ko magariba da isha na ce kuna ina ya ce yana inugu na ce inugu mai kuka je yoyi wai abinna ya suna abinna training wai training aka samu su a cikin watan ramadan na ce a yaushe kuma kwana ya ce sati uku sallah biyu ta farilla mabambantan lokuta suka hada lokaci daya ga azumi a bakin su kan neman duniya ka san akwai garari a nan gwa ko jiya shi ma muna magana da wani shi ma yake cewa gashi nan tafiya za su yi an saka musu wani aiki za su je su yi shi sati kaza wasu garuruwa ya lissafa mu da baki ɗaya an ɗauke maka lokacin ibada ita sallama da take ta farilla kai ana magana ta nafulfuli ana magana ka ninnin ka nafulfuli kai farillan ma sai ka hada wata da wata a ramadanin da baka da garantin zaka riski wani ai in kaga Allah ya baka dama a ramadanin nan ka gode masa to wannan ne aikin rasu mutum shine in yana da rabon alheri lokacin da ya ritaya sai ku ga ya dace ana suka rige wannan ce sai kaga ya dawo sai kuma kaga ya dawo shine yake sahibantar masallaci a kowane lokaci sai kaga ya dawo sallar azhar ba wai kawai sallar azhar yake zuwa yi ba sai yayi nafila raka'a hudu gabanin azhar idan an idar sai yayi raka'a biyu sallar la'asar da shi za a yi ta cikakkiya sai ya samu raka'a biyu gabanin la'asar sallar magariba sai ya samu nafila bayan magariba la'alla ma in an yi sallar magariba sai ya gyara zama shi sai an yi isha zai bar masallaci to in ya samu wannan to alamu ne shi ma na san Allah alamu ne na san Allah ya samu husul khatima an gama dawainiya an gama gantalin aikin an gama wahalhalu an gama komai to yanzu an dawo kuma an koma ga Allah kaga wannan wai yana nuna cewar da da ba a yi din dole ce ta saka saboda aiki na maisha na rayuwa na neman aiki na neman wato na neman abinci na wato ainihin abin nan na sana'a na gudanar da abin nan al'amuran rayuwa ne yau da kullun ya dauki wa mutum hankali ya zame masa wajibi sai ya ji ya nema tunda neman abinci wajibi ne dan na gaya muku lokacin da su wani rubutu suke zuwa otoki a motar katako motar katako a gani a lokacin ma maganar to a kai ta magana kana so za ku yi sallah yake tsaya sai an hada sallah hudu lokaci guda to ka gani to amma a yanzu Allah ya kawo lokaci da za a samu nutsuwa a yi to in aka samu irin wannan husulul khatima din wannan wai shi yake nuna cewar wai ba zuciyar ce take kin a tsaya abota Allah din ba face rashin samun fursa ne kuma neman wajibi ne to idan mutum ya samu wannan to ya samu husulul khatima anan gurin sai yake cewa Allah yana son bawa attaqi din nan yana nufin mai taqawa shine kamar inda ubangiji tabaaraka ta'ala yake faɗa a cikin fadin sa a cikin alqur'ani yake cewa inna Allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu taqawa shine mutumin didda yake gudun abubuwan da aka haramta da shubuhi yake yin tsantseni a cikin shubuhi kamar yadda muka fassara a jiya sannan yace al-ghani mawadaci shi mawadaci shine mai wadatar zuci shi ma'ana mai wadatar zuci din nan ma'ana mai wadatar zuci shine wanda yake wato ainihin yake samun wadata daga zuciyarsa abin nan daga abin da yake na duniya wato mafi yawan son duniya zai zama tocewar duk abin da Allah ya hore masa ya rubuta masa nasa ne yana yadda ya gamsuwa da shi yana yadda da gamsuwa da shi, sannan wannan yana bayuwa da cewar ita wadata, duk sanda aka yi maganar wadata to ana nufin ginin nafs, shine wadatar zuci. Inda zuciya za ta ji ta wadata da abin da Allah, inda zuciya za ta zama saboda shine abin da ake nufi da wadatar zuci, shine mutum ya sami wato cewar duk abin da Allah ya hore masa ko duk abin da Allah ya bashi to zai zamanto cewar ya samu wadata daga jin cewar Allah ne abin da ya kaddara min kenan, abin da ya rubuta min kenan, to na gode masa. Kada ya zamanto cewar ya baka abu ko ya baka wato ya baka wani abu ka rinka